الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى يومنا ثلاثة قوم شاشدة قوتة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دوبو دا دلي هدو دا أربعين دا بيار وان دي 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 دا 26 ga watan uku miladiya 2024 kuma Allah ya dawo da mu domin dorawa a inda muka kwana wajen tafsirin alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan wuri a jiya dai in ba manta ba wato mun kwana kan aya ta 18 aya ta 19 cikin wannan sura mai albarka wato suratul nuri haka ne ko haka ne ayata no haka ne eh haka ne zamu tayo bayan Allah lakum alayat zamu ta cikin 19 mun kwana kan ayata 17 zamu ta cikin ayata 19 amma jiya an ba manta ba mun ce wato zamu karanta kissar waqi'a da ta sa wato aka saukar da wayannan ayoyi a wadansu daga cikin malaman tafsiri sun ce ayoyi 15 ne aka saukar domin wato wanke na Aisha bisa zargin da munafukai suke mata wato don gane da wato waqi'an da ya faru na tafiyar ayari ya bata da kuma tafowar ta Madina da Safwan kamar yadda muka karanta jiya malam yake cewa a inda yake cewa waqad arasa safwan wa kana safwan qad arasa yake cewa wa kana sahibu saqati rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk inda yaje yaki tare da safwan shi safwan saboda jarumtakarsa bayya tafowa a gaban ayyari ko a cikin rindina a yakan jinkirta a baya wato ya zama shi yake wato kamar koya kora ayar idan ayar yayi gaba shi kuma wato yana biyowa baya inda yake in wani ya bar wani abu sai ya dauko ya riske su da shi don kuma da wani abu da ya biyo baya wato ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yakan taru wannan saboda haka ya kwane na sallah a lokacin da su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shirya sun kama hanya sun tafi to duru ya fito wato sai ya ga kamar yadda malam ya kawo sai ya ga duhun mace a gaban sa kamar riwayan da shi Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa wato kadimna al-Madinata fastakaitu biha shakaran shaharan ita abinda na ra'ayi take falaki nan bayan abin da ya faru to labari ya zo ya watsa a Madina hadisul ifki cewa wasu suna jingina wa nana Aisha wato kalmar zina tare da Safwan wasu kuma wato suna ta dorar da magana maganganu da suka zama suna zagayawa kamar yadda ita nana Aisha take faɗa a hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar take cewa mun dawo Madina daga wannan yakin nazo na zauna kusan wata guda ni ba ni da lafiya take cewa alhali munafukai su kuma suna ta kutsawa cikin wato yada labari na ƙarya wato suna jefa kokwanto da shakka wato game da abin da ya faru wato zakarina da Safwan na tsintata da yayi da kuma tafowa ta da yayi wato ya riski ayarin annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa la ara min rasulullah sallallahu alaihi al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina amradu tace da nazo lokacin da nake kwance nake wannan rashin lafiyar duk abin da manzon Allah ya saba nuna min a zamantakewar mu musamman ma in bani da lafiya ya nuna min ya damu kamar shi yake rashin lafiya tace to sai na rasa wannan
sai na ne
na'am
sai na ne
kaduwa shafi na 161 na sadara ta 6 daga sama take cewa inna ma ya da kulu fa sallimu manzon Allah yakan shigo guri na ya sallama sai ya ce min kaifatikum ya kuwa kasance tace to ba na jin yana saki wata magana banda wannan ba take cewa wato hannu warki wato ma'ana na warke daga wannan rashin lafiya tace to wata rana sai muka fita da ni da Ummu Mustahu muka fita wato a lokacin ba a hana mata fita ba tace muka fita inda bukata mace ta kan fita bayan waje da yake su Larabawa da al'adar su shine ba sa yin toilet a gida saboda suna ganin toilet a gida kamar kazanta ne saboda haka in bukata ta tashi yawanci su kan fita jeji ne bayan gari tace to sai na dauki Ummu Tsau nace ta zo ta raka ni mu fita wato bayan gari da suka fita bayan gari wato suka zaga taje ta biya bukatunta suna dawowa tace la nakruj illa laylan ila layl ba mu fita sai dare zuwa dare sai da daddare to muka fita da ita wato muka zagaya bayan gari muka je lokacin da naje na biya bukatata muka dawo da ita to wannan a lokacin ba a saukar da ayan hijabi ba kuma inda suke zagayawa din wato kusa da gidajen su ne ba wai nesa bane take cewa wannan shine wato tsarin tarbiyyar Larabawan farko ba sa yin gurin zagayawa a gida wato kowa zai zagaya sai dai ya fita wato bayan gari take cewa wato sai ya zama ni da Ummu Mustahu mun tafi muna tafiya sai Ummu Mustahu sai ta tuntube ta katarkatar za ta fadi saboda wani bushashin itace da ta taka sai take cewa ta isa Mustahu kamar mutum in zai fadi ya ambaci wani abu yadda yake al'adar mutane in mutum ya katarkatar zai fadi sai ya kira wani abu take cewa wato tarda Mustahu tarda Mustahu Mustahu nan kuwa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sai ita nana Aisha tace mata bi sama kulta tarda wannan magana da kika yi take cewa shin yanzu baki san Mustahu mutum ne mutumin kirki ba wanda yake har ya je yakin Badar faqala tace ya hantahu yake wato matar da take da wato karamin ilimi take da karamin sanin me yake faruwa take cewa alam tasma'i ma qalu shin baki ji maganganun da suke yaduwa a Madina bane sai ta bawa nana Aisha labari game da hadisul ifki maganganun wato munafukai da suke yadawa a cikin wato garin Madina take cewa fazzattu mardan ala mardi da jin wannan magana kuma wacce rashin lafiyar da na dawo da ita na fara warkewa sai naji kuma ciwo ya karu akan ciwo tace lokacin da na dawo gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo guri na yadda ya saba shigowa da gari ya waye sai ya zo ya sallama yace kaifatikum ya kuwa kasance ya kuwa waye gari faqultu nace masa eh zalle ila abawayya kai min izini ina so in je ga iyayena ina so in je ni gida nana Aisha ce wa ana hina izin a lokacin ni wadidu an astayqana al-khabara min qibalihima ina so in je gida domin in tabbatar da labarin nan da wannan baiwa Allah ta gaya min iyayena ma sun ji wannan labarin maganan haka take wato fa azina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu abawaya manzon Allah ya min izini sai na je gurin mahaifana wato sai na ce wa mahaifiyana ma ya tahaddasu bihin nasu kin kina da labari abinda mutane suke fada shin me mutane suke fada ne game da ni kala sai mahaifiya take ce min wato ya bine yace hawuni ala nafsiki sha'ana ina so ki ba wa kanki sauki a cikin wannan lamarin ki haƙuri ki ba wa kanki sauki cikin wannan lamarin karki dauki wannan magana da zafi tace mata na rantse da Allah kallama kanat imra'atun qattun wadi'atun inda rajuli yuhibbuha wal hadara'irun illa aksarna 'alayha tace wallahi ya karanta a samu mace irinki a karkashin miji da yake nuna mata tsananin soyayya kuma wannan mata tana da kishiyoyi face wato an shirya mata wasu abubuwa na makirci sai ta kuma mahaifiyarta inda ta kalla kenan tana ganin kamar wani wato shiri ne na kishiyoyi suka yi wannan dan su zubar mata mutunci wato su bata ta wato faqultu sai nace subhanallahi yanzu kuma na san labari yazo har gidanmu kenan wato har mahaifiyata ma ta samu labari tace subhanallahi take cewa walaqad tahaddasa nasu bi hadhi yanzu mutane suna wannan magana a cikin garin Madina yanzu wannan magana ana yada ta Madina qalat nana Aisha take cewa fabitu tilkal layla na kwana wannan dare a gidanmu hatta azbatu la yarqa ali dam'u sai da na kwana tur hawaye bai yanke a idanuna ba ban yi bacci ba ban kuma daina kuka ba wato take cewa wala atahilu bi nawmi sannan ban kalli bacci ba ban yi tozani da bacci ba mana ko yangidi ban yi ba kuma hawaye bai yanke a idanuna ba suma azbatu sai gari ya waye fada'a rasul sallam ali ibn abi talib wa usama ibn zaid hina talbasa alwahy da gari ya waye manzon Allah sai ya kira sayyidina ali kanin sa ne sarkin sa ne ya kira Usama ibn Zaid yazo zai shawara da su da yake lokacin an samu jinkirin wahayi wahayi ya yanke wahayi bai zo ba saboda haka ya kira su yana shawara da su wato yastashiruhu ma fi firaqi alihi ya yana tattaunawa game da yana so ya sakina na Aisha fa amma Usamatu amma shi Usama ibn Zaid fa ashara ilayhi bil ladhi alaw min nafsi بالود له sai shi yayyo manzon Allah bayani saboda abin da ya sani na soyayya tsakanin manzon Allah da nana Aisha wato yace masa hum ahluka ya rasulullah wannan mata iyalinka ne ya manzon Allah iyalinka ce wala na alam wallahi illa khairan wallahi mu ba mu san komai ta tare da nana Aisha ba sai alheri ji Usama ibn Zaid yace wallahi ba mu san komai ta tare da ta ba sai alheri wa amma Ali ibn Abi Talib amma Ali bin Abi Talib fa kala sai yace lam yadhikillahu alayka wan nisa'u siwaha kaseer ce ya rasulullahi wato kar ka kuntata wa kanka idan kaga kana bukatar rabuwa da ita ka rabu da ita mata da yawa suna nan mata da yawa irin ta suna nan kuma zaka samu mata bai kamata Allah bai kuntata maka ba kai ka kuntata ma kanka idan kaga zaka rabu da ita wannan babu laifi baka da laifi dan kuma haka zaka rike ta zaka yi hakuri wannan babu laifi sayyidina Ali yayar wata masa was'al jariyata wato tusaddiquka amma ka tambayi ku yangar da take tare da ita wanda take wato mata hidima ita zaka samu gaskiyar labari tattare da ita idan tana da irin wayannan halayen zaka sani in ba ta ma wato zaka ji fada rasul sallam barira manzon Allah ya kira bariratu ku yangar nana Aisha sai ya tambaye ta fa kale yace mata ya bariratu hal ra'aiti fiya shay'an ya rabbiki yuribuki shin kin ga wani abu tare da Aisha wanda zai saki ko kwanto da shakka wato wajen kame ta kame wata fa kala bariratu barira tace la wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyan wallahi babu na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi tace in ra'aytu minha amran agmasu in ma da wani abu wanda wato ni nake gani tattare da nana Aisha cikin abin da za a zarge ta yake cewa wato shine ita mace ce wadda take wato mai yawan bacci takan yi bacci ta bar kayan girki a wakin gida su zo su bata in ma da wani abu da za a zarge ta shine in tayi girki ba za ta tsaya ta tattare wato koren gida ba sai dai ta bari ayan awaki wanda ba su sa daurewa ba a gida su zo su bata wato garin gida take ce wato in wannan ne ma shine wato abin da za a zarge ta saboda haka faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi naumi annan Allah da ya tafi ya je ya kwanta ya bacci daga baya dawo bayan ya tashi a baccin sa fasta azara min abdullah bin ubay bin salul wato da yake yayi bincike kuma ya ji dube samu wata magana wadda take zai zargina na Aisha ba sai dai magana da ta fito daga bakin shugaban munafikai Abdullah bin Ubay bin Salul to shine manzon Allah sai ya nemi sahabbansa wato ya nemi izini akan cewa waye zai je isar masa da makircin da Abdullah bin Ubay bin Salul ya masa a cikin wato iyalansa domin duk mutumin da ya taba maka iyalanka ai ya keta maka mutuncinka duk mutumin da ya zargi iyalinka da mummunan wani abu to ya ci maka mutunci yawa domin babu mutumin da wato zai so a keta masa haddin iyalansa balle ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ita wannan baiwar Allah uwa ce a duk mumini, don haka Allah ya faɗa su ummahatul mu'minina ne, duk wani mumini na na Aisha uwarsa ne, duk wani mumini na na Aisha uwarsa ne. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'zurni min rajulin balagani azau fi ahli, waye zai isar mun game da mutumin da ya cutar da ni a cikin iyalena, ya cutar da ni a cikin iyalena, fa wallahi na rantsa da Allah ma alimtu fi ahli illa khairan. Manzon Allah da kansa ya rantsuwa yace na rantsa da Allah ban san wani abu tattare da iyalena ba sai alheri, ban san wani abu tattare da iyalena ba sai alheri. Ubangiji subhanahu wataala yana tona asirin munafikai yana ga yawa annabinsa, yana tona asirin kafirai yana ga yawa annabinsa, amma ya bar matar annabinsa, ya bar annabinsa ya zauna da mata fasika, ai Allah ya sawwaka, Allah ya sawwaka. Saboda haka kage kenan ashe Ubangiji ba zai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa halin waɗansu miyagu domin ya hattara da zama da su, kuma ya barci ya zauna da matarsa wadda take wato ko ba mutum ya kirki ba. To shine manzon Allah ya rantsuwa yace na rantsa da Allah ma alimtu fi ahli illa khairan, ban san wani abu tattare da iyalena ba wato sai alheri. Wa qad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan, kuma san ambaci wani mutum tare da wanda suke zargin sa tare da iyalina, shima wannan mutumin manzon Allah ya rantsuwa yace wallahi ban san shi da wani abu ba sai alheri, ban san shi da wani abu ba sai alheri. Shine Safwan din yake cewa wa ma ya'zurni min rajulin, yake cewa wato wa ma kana da kullu ala ahli illa mai, shi wannan Safwan din nan tunda nake na hijira daga Makka na dawo Madina bai taba shiga tare da ni cikin iyalena, bai taba shiga gurin iyalena ba wallahi sai da ni, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai taba shiga gidana ba sai da ni. Saboda haka yake cewa wato ban san wani tattare da, ban san wani abu tattare da shi Safwan ba sai alkhairi. To yana cikin tattauna wannan magana, faqama Sa'ad bin Mu'az, sai Sa'ad bin Mu'az wato sai ya tashi ya miƙe yace ya Rasulullahi ana wallahi a'azuruka minhu, wallahi ka gaya min ni zan yi maganin sa, wallahi zan yi maganin sa, zan dauki wato hukunci a madadinka. Yace in kana min al-ausi daramnahu, in wannan mutumin dan shi Usama shi wannan Sa'adu wato shine shugaban Ausu, kamar shi kuma shi wannan shine Sa'ad bin Mu'az, akwai Sa'ad bin Ubada, shi kuma shine shugaban Khazraj a cikin wato manyan kabilun da suke cikin garin Madina. Sai yake cewa manzon Allah ka gaya min shi idan yana daga cikin Ausu to wallahi zamu dandake wuyansa, wa in kana min ikwana min al-Khazraj, in kuma daga cikin ƴan uwanmu ne Khazraj, amarna wato ka umurce mu fa fa'alna amraka, zamu zartar da duk abin da kai mana umurni mu yi akan sa. Faqama Sa'ad bin Ubada, shi shugaban Khazraj, sai ya miƙe a tsaye, sai wato wani abu na kabilanci sai ya taba shi, shikenan sai yake cewa shi wato Sa'ad bin Mu'az yake cewa wato kuma malaman tarihi suka ce shi ma din mutumin kirki ne, mutumin kirki ne, amma wani lokacin haka irin wannan hamiya din take taba mutum, sai ka ji mutum wani lokacin ya karkata a danginsa, wani lokacin koda dangin an samu rashin gaskiya tattare da su, amma lokacin sai ka ji mutum tausayawa saboda yaransa ne ko saboda kabilarsa ne ko saboda ƴan gidansu ne, sai ya kasa yin adalci wato a wajen magana. Saboda haka sai ya tashi yake cewa Sa'ad bin Mu'az kazzabta, kai ƙarya, la'amrullahi la taqtulu, wallahi ba za ka kashe shi ba. A gaban manzon Allah, manzon Allah ya ce mutumin nan ya cutar da ni, amma shi kuma Sa'ad bin Ubada yana attacking din Sa'ad bin Mu'az cewa wallahi ba za ka kashe shi ba, wallahi kai ƙarya ba za ka kashe shi ba. Saboda haka wannan dai shi ya faru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai yace shi shiru dan sun tada hayaniya, wallahi shi Sa'ad bin Mu'az yana cewa wallahi in a cikin kabilar ku ne manzon Allah ya mana umarni mu fulle kansa, anya an gama tunin za mu fulle kansa, in kuma a cikin kabilar mu ne wanda ya ci mutuncin manzon Allah wajen jingina abin da bai dace wa iyalansa, wallahi za mu sare kansa ko manzon Allah bai mana umarni ba. To suka tsara hayaniya, manzon Allah da wato yayi musu magana kuma wato suka risina. Nana Aisha take cewa ne ta kuka a wannan wunin, hawaye dai wato ta kwana tana kuka, kuma ta wuna tana kuka, tace la yarqa ali dam'u, hawaye dai bai yanke a idanuna ba, wala tahilu binawmin, ban kuma wato rintsa ba, fa asbaha indi abawaya, da mahaifana saboda tausaya min da halin da na shiga suka zo suka kwana a wurina da shi sai na Abubakar da wato mahaifiyar matarsa mahaifiyar nan Aisha suka zo suka kwana a gurinta tace waqad bakaitu laylati wa yawman na wuni ina kuka na kuma kwana ina kuka hatta azun anal buka faliqu kabi kabidi har sai da naji wato kuka kamar zai fasa min wato hanta ta kamar kirjina wato zai fashi saboda zafi da tashin hankalin da wannan babbar bayar Allah wato ta shiga cikin jarabawa kala tace fa baina ma huma jalisadi wa ana abki iyayena suna zaune a gabana ina kuka izista azantu imra'atun min al-ansari sai wata mata daga cikin matan Madina sai ta nemi izini wato za ta shigo gurin mu fa azina laha sai aka mata izini saboda haka tazo fajalasat tabki ma ita zo ta zauna kusa da ni ita ma tana taya ni kuka saboda halin da na tsinci kaina fa baina ma na hannu kazalika nana Aisha Allah ya dai take cewa muna cikin wannan halin idza kala rasul sallallahu alaihi wasallam fajara manzon Allah sai ya shigo da ya shigo sai ya zo sai ya zauna walam yajlis indi min yawmin tace tunda wannan magana ta fara yaduwa a Madina taje kunnan manzon Allah bai taba zuwa ya zuwa zauna kusa da ni ba sai ran nan wato sai ran nan tunda yaji wannan magana in yazo ya daga labule ya sallama yace ya ko kwana mu gaisa sai ya saki labule sai ya tafi tace to sai ran nan wa garma kasa shaharan la yuha ilay fi sha'ani shay'un tace manzon Allah ya zauna wata guda Allah madaukakin sarki bai saukar masa wahayin komai ba game da lamarina qalat nana yace cewa wato muna nan cikin wannan halin shikenan sai manzon Allah yace wato ya Aisha to yake Aisha innahu qarbala gani anki kaza wa kaza manzon Allah sai ya gaya mata yace labari ya rufke ni akan ki da bai mata magana ba yana ne ina ta bincike iya binciken sa ko bincike yayi bincike iya binciken sa bai samu tabbacin wannan magana ba sai wato ruwaya ta sigar shugaban munafikai Abdullah bin Ubay bin Salul duk magana inda ta fita in an bi didiginta za ga akan sa ta fada duk inda ta fita in an bi didiginta za ga akan sa ta fada saboda haka duk waɗanda suka dauki magana suka yada su ma daga bakin sa suka dauka to shine manzon Allah ran nan sai ya je confronting data tunda yanzu ya san labari ya je kunnan ta da kan bata sani ba ta yi dan zazzabin ta ta tashi daga baya kuma da yaga ta rikice ya tabbata labari ya je ya same ta to yaje ya same ta ga mahaifanta suna zaune kusa da ita sai yake ce mata labari ya riske ni kaza da kaza game da ke fa in kunti bari'at wato in ke wato bari'atan in ke kubutacciya ne fa sayyabra ikillahu jasannu Allah zai kubutar da ke wa in kanat wato alma'ati bi dhanbi in kuma kin aikata laifin nan fastaghfirullaha ki roki gafaran ubangiji wa tube da ki ne fituba zuwa gare shi fa innal abda shi bawa idza atarafa bi dhanbi in yi furici da zumbin da laifin sa kuma taba sannan ya tuba taballahu alaihi Allah yana karban tuban sa falam ma qassara rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qallasa dambi inda nana Aisha take cewa lokacin da manzon Allah ya kare bayanin sa tace lokaci dai na ji hawaye na kuma ya dauke gaba da sai na ji hawaye na kaf ya tsaya ya daina zuba ai wato in qata'a jiryanahu gudanar hawayen sai ya yanke hatta ma a hasu minu sai da inji bana jin ma idanun ma ya bushe gaba daya karaf tace hidin inji bana jin wato motsin wato wani dugan hawaye wa qultu li abi sai nace wa mahaifina ajib anni rasulullah ka amsa wa manzon Allah bayanin sa a madadina ni bazan yi magana ba kala sai na Abubakar yace wallahi ma adari ma aqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dai wallahi ban san me zan ga ya manzon Allah ba game da wannan magana fa qultu li ummi injina na Aisha ce sai nace wa mahaifiyata ajibi anni rasulullah ki amsa wa manzon Allah bayanin nan a madadina wato fi ma kala cin abin da ya fada kala sai mahaifiyar nan na Aisha take cewa wallahi ma adari ma aqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban san me zan ga ya manzon Allah ba kala sanana Aisha take cewa wa ana jariyatu ni kuma yarinya ce hadisatu sunni mai shekaru kadan la aqra'u katsiran min alqur'ani ban karanta da yawa daga cikin alqur'ani ba fa qultu sai nace inni wallahi ni dai na rantsa da Allah lakar alimtu na sani annakum sami'tum ma tahaddasa bihin nasu kun ji kunnuwan ku yaji abinda mutane suke yadawa na daga labari wa waqara fi anfusikum wa sadaqtum bihi kuma kun yadda wannan magana ta shiga zuciyar ku ta zauna kuma kun yadda da ita wala in qultu lakum inni bari'atun in nace muku ni kubutacciya ce ban yi wannan laifin ba wallahi na rantse da Allah wallahu ya alamu Allah ya sani inni labari atun ni ban yi ba la tusaddiquni bidhalika amma ku din ba za ku gaskata ni ba saboda yanzu ai ku ba ku san gaibu ba sannan ko ubangiji bai saukar da wani bayani da zai wato wanke muku zuciyar ku akan cewa ba aikata wannan laifin ba saboda yadda laifin ya watsu da kuma yadda in dai ba Allah wa babu wanda zai kubatar da ni akan wannan laifin domin ayari ya taho a dare an batta shi kuma Safwan da safe shigo da ita yazo ya riski ayari to kaga in banda ubangiji ba babu wanda zai kubatar da nana Aisha wato akan wannan zargi da ake mata tace wala in taraftu in ne furici a gare ku bi amrin cewa nayi tace wallahu ya alamu Allah ya sani inni labari'atun ni ban yi ba mun gane ko la tusaddiqanna ni in ta muku na za ku gaskata ni amma Allah ya sani wallahi ban yi ba in kuma nace muku ban yi ba Allah ya sani ban yi ba amma ku din ba za ku gaskata ni ba tace wallahi na rantse da Allah ma ajidu li walakum babu wani abin da nake ji wanda nake kansa tsakani na da ku wato masalan abin wato misali illa abayusu tsakani na da ku babu wani abin da zan ce sai abin da Annabi Yusuf wato ya gaya wa wato sai abin da mahaifin Annabi Yusuf ya gaya wa ƴan uwan Annabi Yusufa abayusuf shine Annabi Yaqub Annabi Yaqub sai abin da ya gaya ma wato ƴaƴansa da suka zo suka ce masa Annabi Yusuf ya rasu kura ta cinye shi yace fasabarun jamilu hakuri mai kyau shi ya dace min wallahul musta'anu alamata sifuna Allah madaukakin sarki shine mai taimako bisa abinda kuke siffantawa mun gane ko kuma abinda suka fada game da Bunyaminu da suka ce danka ya sata kun san wannan ma abinda Annabi Yusuf ya shirya wato na dabara da ya saka kwanan awon sarki a cikin kayan kaninsa Bunyaminu dan ya rike shi tare da shi a Misra ka san da aka tashi aka zagaya masu shelan sarki suka ce an sace mudin awon sarki aje a bincika wanda har suka samu su ayarin ƴan uwan Annabi Yusuf suka ce ayyatu al-iru innakum lasariquna cewa ku wannan ayarin ku barayi ne an sace mudin sarki suka ce to in an dai an samu wanda aka samu mudin sarki a cikin sa a rike shi dan su a addinin su kenan shari'a su kenan barawo in an same shi ya sata ma ya saci kayan mutanen su suke rike shi sai ya zauna a gurin su a matsayin bawa saboda haka suka tawo suke gaya wa mahaifinsa cewa ai Bunyamin ya yi sata shi ku ya san dansa ba zai yi sata ba shi yasa ya ce fa sabarun jamilu abin da kuka yi akan Annabi Yusuf da yanzu abin da kuka yi akan Annabi Bunyamin babu abin da ya dace sai hakuri mai kyau wato ne nemi lada a wajen Allah wallahu musta'anu ala ma tasifuna Allah shine abin taimako neman taimako bisa abin da kuke siffanta haka na rashi ta gaya wa manzon Allah da mahaifinta da kuma mahaifiyarta tace ni dai babu yanzu abin da ya shafe ni sai dai na yi hakuri mai kyau Allah dai shine mai taimaka min bisa abin da ake siffanta da shi tace cewa su matahawaltu sai na juya lokaci guda fatajatu sai na kwanta a lafiyar shi akan shimfidata wato sai ta basu tace wa ana arju wato an yi bir'ani Allah amma a lokacin ma ina ta tsammani ubangiji zai kubutar da ni tace walakin wallahi ma zanantu an yanzila fi sha'ani wahayi amma duk da haka ban yi dai tsammanin wai za a aika mala'ika Jibrilu ta kanasta Kano da alqur'ani ya zo yi manzon Allah wahayi akan magana ta ba na dai tsammani Allah zai yi manzon Allah ilhama ko a mafarki ko kuma dai wani dai dalili a sanar da shi cewa to ni dai lalle ni kubutacciya ne tace ina wannan zatanka a wurin Allah tace amma ban yi tsammani za a saukar da aya su kutum a dalilin wato kubutar da ni ba wala ana ahta kiru fi nafsi min an yatakallamu bil qur'ani fi amri kuma ina ganin ni ban isa ba a ce alqur'ani Allah yayi magana akan lamarina a ce alqur'ani sukutum a saukar da shi akan lamarina tace ina ganin ani ban isa ba walakin kuntu arju an yara rasul sallallahu alaihi wasallam fil yawmi ru'yan yabra'uni Allahu biha amma dai ina tsammani manzo Allah koda a mafarki Allah madaukakin sarki zai nuna masa cewa ni dai ban yi wannan laifin ba fa wallahi na rantsa da Allah tace ma rama an yabarha majlisahu wala karaja ahadun min ahli albayti hatta anzal alayhi alwahyu tace muna nan a dakin ni dai na juya na kwanta na basu suna zaune manzon Allah sai sunan yana nan sayyidina Abubakar yana nan mahaifiyata tana nan duk wanda yake gun yana gun ba a jima ba sai muka ga manzon Allah ya fara jirkita abinda ya saba kama shi in wahayi zai sauka ya fara kama shi tace take kuma sai ubangiji ya saukar masa wato da wahayi fa akadahu makani akuduhu min albarha irin wannan kwarjini na alqur'anin da Allah yake cewa ina sanin riqiya da yake kaulan sakila irin wannan abin da yake kama shi kamar wato mai bugun jinnu sai ya fara wannan makirkatin ya fara wannan gumi yana tsatsowa a goshin sa lokacin da wahayi yake sauka wato sai ya zama wato yana jin tsananin wahala wato in wahayin ya gama yayi kuma manzo Allah shikenan kuma sai kaga wato ya samu nutsuwa sai kuma ya fara murmushi hatta innahu la yanhadiru minhu mislal jummani take cewa sai ma goni gumi mai kauri yana tsatsowa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai kace kamar irin wato lokacin raba ne lokacin wato zubai raba haka abin yake zuba kamar kasun sumi haka wannan gumi yake tsatsowa wato a jikin sa amma wato gumin yana sheki wato kamar lu'ulu'i wato daga cikin goshin sa falan masara ai falan ma kashafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabhaku da wannan abin ya gama sai manzon Allah ya kama murmushi sai kama murmushi a cikin wato daki fakana awwalu kalimatun takallama biha an kala farkon maganan da manzon Allah yayi a dakin cewa ya aishatu ahamidillah yake aisha ki gode wa Allah faqad bara'aki Allah Allah ya kubutar da ke Allahu akbar faqalat ummi sai mahaifiyata tace min injina na aisha qumi li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shike je gurin manzon Allah faqul tace nace wallahi la qumu ilaihi ni bazan je ni ba wala ahmadu illa Allah ni bazan gode masa ba Allah kullun zan gode wa karancin shekaru ne yasa zuciyarta ba za ta iya daukan wannan abin tashin hankalin wannan abin ba tunda ita a zatan tana ganin manzon Allah ya yarda ko manzon Allah bai yarda ba shi dai ya san Allah zai yayi wannan lamarin Allah zai yayi wannan ya san ubangiji ba zai hada shi da wato mummunan iri ba ya san Allah ba zai hada shi da mummunan iri ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka take cewa wato ni bazan je gurin sa fa anzalallahu innal ladina ja'u bil ifki usbatu ubangiji ya karanto wannan aya da mu karanta jiya ce wanda ce Allah yake cewa wato innal ladina ja'u bil usbat ko yake cewa innal ladina ja'u bil ifki wa'anda suka zo da wannan labari na ƙarya usbatun minkum jama'a ne daga cikin ku la wato la tahsabu sharran lakum kada ku zanci abinda suka yi muku din sharri ne bal huwa khairul lakum a abinda suka yin alkhairi ne ku a gare ku domin ai tana na Aisha yanzu ta samu wato yabo ta samu ku wankewa wanda dadin in ba da haka ya faru kuma ba samu wannan ba amma Allah ya saukar da ayoyi bisa maganganun wadansu malaman aya 15 wanda zurwan nan akan ta ne dan wanke ta wadansu suka ce ayo 21 da suka sauka gaba daya duk a dalilin wanke na Aisha ne Allah madaukakin sarki ya yarda da ita Allah ya ce likullin ri'in min kowanne ɗaya daga cikin wanda suka yada wannan magana maktasaba min al-ismi wato ya tsauri abin da ya tsauri wannan daga zunubi walil tawlaki barhu min amma jagoran wannan hidimar wanda wato ya jibinci girman kansa shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul Allah ya ce shi kallahu azabun azim yana da azaba mai girma a gidan lahira masu kam mu'minan su sun tuba kuma Allah madaukakin sarki ya yafe musu yawa amma shi kam Allah ya yi masa alƙawari sai ya shiga cikin azaba mai radadi Allah ce laula istami'tumuhu me yasa su mu'minan da wannan magana ta je kunnan su zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan me yasa ba su zata alheri wa shi wa ita na Aisha da kuma Safwan ba me yasa ba su musu zatan alkhairi ba wa qalu su ce hadha ibkum mubin wannan ƙarya aka kirkira mu ba mu san nana Aisha da mummunan aiki ba ba mu san Safwan da mummunan aiki ba me yasa ba su faɗa haka ba su ma da suka yi shiru sai da Allah ya zarge su Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa mutumin da har zai je huwani da zina in dai ana so a yarda da maganar sa me yasa ba za ku ce ya kawo shaidu guda hudu ba me yasa ba su zo da shaidu guda hudu da suka tabbatar da wannan zinar ba Allah ya ce fa'id lam ya'tu bi shuhada'i in ku ba su zo da wannan shaidu ba ko kuma koma waye yazo ya ce wani yayi zina ko wance ta yi zina alhali bai kawo shaidu hudu da suka tabbatar da kallon zinan da idanun su ba Allah ya ce fa ulaika indallahi humul kazibun a wajen Allah wa'in su ne makaryata lamba ta daya Allah ya ce walla fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kansa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira lamasakum fima afattum fihi azabun azim, da wannan magana da kuka kutsa a cikin ta, kuka dauke ta topic of discussion, kuka yi ta yawo da ita, Allah yace wallahi da azaba ta same ku tun anan gidan duniya. Allah yace italaqunahu bi alsinatikum, kutuna lokacin da kuka dauki wannan maganganu kuna yada shi akan harsunan ku, wata quluna bi afwahikum, kuna fada da bakunan ku, ma laysa lakum bihi ilmun, abin da ba ku da ilimi akai, kuna yada maganan da ba ku da ilimi, wata sabuna hayyinan, kuna tsammani yada wannan magana abu ne mai sauki, wa huwa inda Allah azim, alhali a gurin Allah kuma babbar magana ne, babbar magana ne, ka jefu wani mumini ma da mummunan abu babbar magana ne, balle matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai ka jefe ta da wannan abun, babbar magana ne. Allah ya ce walaula istami'tumuhu, ku da kuka ji wannan magana, me yasa da kuka ji, qultum ma yakunu lana an natakallama bihala subhanak, ku ce mana bai dace wannan magana mu yi ta ba, ku ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan magana bai dace a ji ta a bakin mu ba, bai dace a ji ta a bakin mu ba, hadha buhtanun azim, ku ce wannan babbar ƙarya ce, babban laifi ne a ce mai sallah ya ci mutuncin manzon Allah a cikin iyalansa, ai wannan babbar magana ne. Allah ya ce cewa wato ya izukumullahu, Allah yana muku wa'azi, Allah yana jan kunnan ku, an ta'udu li misli abadan, ku sake tsintan kanku a cikin irin wannan har abada, Allah yana jan kunnan ku, kar ku sake wato fadawa cikin irin wannan har abada, in kuntum mu'minina, in dai da gaske wato ku mu'minai ne. Allah ya ce wa bayyana Allahu lakum al-ayati, Allah dai yana taya muku bayanin ayoyinsa ne, wallahu alimun hakim, Allah masani ne da halin ku, hakimu mai hikima ne, da ya ja kunnan ku dan ku kame bakin ku ku daina wato ko ku tsira. Nan muka kwana a darasin mu na jiya, kuma mun ce zamu dawo da wannan kisa a tsatsaye saboda ya zama wato mabudin kunne, Allah ta'ala ya taimake mu, kuma zamu dora insha Allah. Allah rama innal ladzina yuhibbuna,
innal ladzina yuhibbuna,
a'udzu billahi ba ba kori shaidan balaram,
a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladzina amanu lahum adhabun alimun dunya wal akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun,
wala la fadlullahi alaykum,
wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufun rahim.
Ubangiji ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu, mutanen da suke sha'awa su roƙe yada al-fasha, mutun ya ji magana wato mummuniyar magana, sai ya zama a lokacin da kuma kamar an masa ƙaimi wato ya nemi abin hawa ya fara zaga gari, daba daba ya tsuguna anan ya fada, ya tsuguna anan ya fada, yana yada al-fasha fil ladina amanu, a cikin mu'minai. Allah ya ce to masu irin wannan lahum azabun alim, suna da azaba mai radadi a gidan duniya, wal akhira suna da azaba mai radadi a gidan lahira. Menene azaba su a gidan duniya? Malamai suka ce idan an kama za a musu haji na kazafi, in ba a kama su ba kuma wato za su haɗu da cuta ta munafurci a ransu. In mutum wato ya zama irin wannan shine halin su, to yana da kunyata a duniya. Wata rana za ka yi magana ta koma kunnan wanda kake yada maganar tasa, ko kai a kusar dan uwansa, ko kuma idan al'adar ka ne ma wato yawan shikan baki da gulmace-gulmace, to sau da yawa mutum kuma yana da jin kunya, sai ka ka haɗu da abin da zai daga damun ka kirjin ka, a ce maka ai wane wane ya ji labarin abin da kake gaya masa, ko ma in ya kasa hakuri ya zo same ka ya ce wane na ji abubuwan da kake zuwa kake ta faɗa a gari game da ni, to kaga sai kai ta jin wani ciwon da wani damuwar wato a ranka. Saboda haka ka rike bakinka akan magana in ba ta alkhairi bane, wato zuciyarka za ta zauna lafiya, kuma wato gidanka zai yalwace ka, za ka ji daɗin mu'amala da kowa, babu wanda ba shi da laifi a cikin al'umma. Kai da kake ɗaukan maganan kake yaɗawa kana da laifin turum, inda za a tuna wani laifin naka zama ma ba za a iya da kai ba. To haka al'umma take, babu wanda bai da laifi, kowa ya kokari ya ga tsakaninsa da Ubangiji da yake da wuta da aljanna ya zauna lafiya. Ka zauna lafiya tsakaninka da Ubangiji wanda shi ya mallaki wuta, ya mallaki aljanna. Amma ka ɗauki ɗabi'a irin ta munafukai, hali irin na munafukai, bayan kana jin ababen da Ubangiji subhanahu wataala yake tana da munafukai, ya zama kuma ka sukwantu da wannan sifa, to kaga wannan asara ce a rayuwar duniya, asara ce kuma a rayuwar lahira. Saboda haka musulmi ya zauna da musulmi lafiya. Manzon Allah yake cewa musulmin kwarai shine mutumin da ɗan uwansa suka kukuta daga sharrin bakinsa, suka kukuta daga wato sharrin hannunsa, baya taɓa dukiyarsu, baya taɓa lafiyarsu, baya taɓa mutuncinsu. To wannan shine musulmin kwarai, shine wanda yake zauna da mutane lafiya. Kuma manzon Allah yake cewa ku zauna da mutane lafiya, domin mutane su ne shedun Allah a bayan kasa. Idan Allah ya karbi ranka, mutane suka ce mun huta. To Allah ya ce, to ka halda mummune sheda gaban ba ta da kyau. In dai har mutane suka ce wani rabuwarsa a cikin mutane ai hutu ne, muka mun huta da sharrin sa, to gaban ba shi da kyau. Idan kuma mutane suka ce kai amma mun yi da shi, to ana kyautata mutum kyakkyawan zato gaban za ta masa alkhairi, saboda ai ya zauna da mutane lafiya, mutane har suna jin rashin daɗi rabuwa da shi. Amma duk mutumin da ya rasu a cikin mutane, mutane suke godiya da rabuwarsu da shi, to babu alkhairi rayuwarsa a cikin mutane. Saboda haka kowa dai ya jo ɗan ayoyi wanda Allah ya saukar dangane da wato sharrin yaɗa alfasha, ba ma a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kowa ma kada mummuniyar magana kai ta yaɗawa, baka san kanta ba, baka san giddinta ba, baka san gaskiyarta ba. Allah yake cewa me yasa idan mai gaya maka wannan maganan yana so ka yadda, ba zai zo maka da shiru guda hudu ba. To yanzu da baka yadda ba, me yasa kai kuma baka fito kai inkarin magana ba, kace mu ba mu san wani abu ta tare da wani ba sai alheri, me yasa baka fada haka ba? Me yasa kai ma ka ari magana kuma ka dinga yawo kana fada? Wannan dai Allah yana jan kunnenmu ne, shi yasa Allah ya ce izukumullahu, Allah yana muku wa'azi, Allah yana muku wa'azi, an ta'udu li mislihi abadan, kada ku tsinci kanku a irin wannan abun har abada. Li mislihi abadan, har abada, Allah ya ce ku kiyaye, kar ku tsinci kanku a cikin irin wannan. Ubangiji yake cewa wato innal ladina yuhibbuna an tashila fahishatu, masu sha'awa su yaɗa alfasha, fil ladina amanu, game da mu'minai, lahum azabun alim, suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhirah, a duniyar lahira, wallahu ya'lamu, Allah ya sani, ku ba ku sani ba, wa antum la ta'lamuna, ku ba ku sani ba. Allah ya sani, ayyuhal asaba, wa'ancan mutanen Allah ya san bi ma kuntum, abinda suka faɗa na ga kare ne, ko kuma Allah ya san duk abinda wani ya je ya yada wato ƙarya a wani dan cin zarafin wani, wallahu wa antum la ta'lamuna, amma ku wato ba ku san Allah ya sani ba, kuma Allah ya sa an rubuta, wato zai mu hukunci akai. Allah ya ce wallahu fadlullahi alaikum, ba dan jin kan Allah da rahamarsa da yake kanku ba, ku waɗannan jama'a da kuka yaɗa munyar magana a nana Aisha, wa anna Allah ra'ufur rahim, ba dan Allah mai tausayi bane, mai jin kai ne, da ya gaggauta saukar muku azaba, amma sai Allah ya saukar da ayoyi ya ja kunnan ku dan ku tuba, domin ku daina, kuma Allah ya karɓi tubar ku, ko mu'minan sun tuba kuma Allah ya yafe musu. يا أيها الذين آمنوا
لا تتبعوا قدوات الشيطان، ومن يتبع قدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء wallahu sami'un alim.
Har yanzu dai Ubangiji yana jan kunnenmu cewa ya da irin wannan abin biye wa shedan ne, domin shedan ne da yake neman wato ya samu ƙuri'a a cikin mazauna gidan wuta, ya samu masu taya shi zaman gidan wuta, shi yake taimaka wajen ya da irin wannan abubuwan, ya ɗauko labarin ƙarya ya jefa zuciyar mutane, kuma sannan ya rika tsaburan mutane sai sun je sun faɗi wannan labarin, ji suke suna bakin su yana ƙaiƙayi in ba su faɗi wannan labarin ba, jikin su yana rawa in ba su faɗa ba. Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, la tattabi'u khutuwati shaytan, ku daina bin wato hanyoyin shaytan da kawace-kawacensa wajen yada abin da ba alkhairi ba. Wa may yattabi'u khutuwati shaytan, duk wanda ya bibi hanyar shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i, to ya sani shedan fa shi yana umurni da alfasha ne, munanan abubuwa, wal munkari da munanan abubuwa, yana yada alfasha, yana mada wato munanan abubuwa. Allah ya ce wallahu fadlullahi alaikum, har yanzu dai ba dan falalan Allah akan ku ba, wa rahamatuhu, da jin kansa, ma zaka minkum min ahadin, babu ɗayan ku da zai tsira, babu ɗayan ku da zai tsarkaka duk wanda yayi wannan abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka keta masa haddi a iyalansa, ka ci zarafin iyalinsa, ai kaga babu zai maganar tsira, in ba dan falalan Allah ba, sai Allah ya tamemeta wallahu fadlullahi alaikum, ba dan falalan Allah akan ku ba da tausayin Allah akan ku ba ba dan falalan Allah akan ku ba da tausayin Allah akan ku ba Allah yace ma zaka minkum min ahadin da ba mutun ɗaya da zai tsira cin ku abadan har abada har abada ai ma salaha wa tahara min hadha dhanbi da ba wanda yace ya kukuta ya tsarkaka daga wannan zanubi wato na jifa na Aisha wato da zina walakin Allah yuzaki man yashau amma haka Allah ya ga dama yana tsarkake wanda ya ga dama daga zanubi ya kalbu tubarsa wallahu sami'un Allah yana jin abin da kuke fada alimun Allah kuma ya san abin da kuke nufi wato a cikin zukatanku malaman tafsiri suka ce wannan alaka ce ta tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah alaka ce wadda take mai karfi lokacin da annabi Isa alaihi salam mutanansa suka zargi mahaifiyarsa da yin zina suka zargi nana Maryamu da yin zina Allah sai ya wahayi wa danta sai ya kubutar da ita ta hanyar magana danta annabi Isa da wannan Allah ya kubutar da nana Maryamu annabi Isa sai ya magana yace ni Abdullahi ataniyar kitabu ya ta maganganu yana cikin majanyin goyo sabuwar aikuwa kaga sai Allah ya kubutar da nana Maryamu ta hanyar wato danta ta hanyar jariri haka annabi Yusuf alaihi salam lokacin da Zalika matar sarkin Misra ta masa zargin zina da ita Allah ta'ala ya kubutar da annabi Yusuf shi ma ta hanyar jinjiri wanda yake kwanci a ɗakin shi ma jinjirin ne ya magana amma da aka taba nana Aisha Ubangiji sai saukar da ayoyi sai saukar da wahayi saboda wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gunsa aka saukar da musamman aka aika Jibril da ayoyi amma nana Maryamu danta ne ya kubutar da ita jinjiri annabi Yusuf jinjiri ne ya kubutar da shi amma Allah da kansa ya kubutar da nana Aisha Allah ya dade ita Allah yake cewa walau la fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba ma zaka minkum min ahadin abadan babu ɗaya wanda zai kubuta walakin Allah yuzaki man yasha Allah ya tsarkar da wanda ya ga dama wallahu samiun alim Allah mai ji ne wato mai kuma masani ne wato zai sakanta ma kowa bisa abin da ya aikata
wala ta'ul fadl minkum wasa'ati an yutu ulil qurbi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim
a cikin wayanda suka yada wannan maganganu akwai mustahu shi mustahun nan da waccan mata wato ta yi magana sa wajen nana Aisha to wannan mustahun wato bawan sayyidina Abubakar ne saboda haka sayyidina Abubakar ya ce to tunda wannan mutumi duk da abin da nake masa yanzu shi zai je ya ci zarafin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keta haddin manzon Allah a cikin iyalansa sannan kuma nima yata ta ciki na to ba ni bashi kwandala ta ba zai sake gani ba shine Allah ya ce a inda zaka san shari'ar musulunci kenan yanzu inda a cikin mu ne wani in mutum ya maka wannan ka ci gaba da bashi abinci wani zuwa zai ma zazzage ka baka da zuciya baka riki in mutum ya maka haka a cikin iyalanka ka zo kuma ka ci gaba da rungumar sa kai ma baka ya faffada ka amma Allah Ubangiji da ya sauka da shari'ar musulunci shari'ar take cike da adalci Allah ya ce a'a ya ce a'a ai wannan labarin da bai watsa a gari ba shi ma tsohon da bai ji ba kuma jin da yake da wanda ya fara kitsa magana bai kitsa ba ai da bata fita ba to shine Ubangiji yake cewa walaya atalul fadl minkum kada masu hannu da shuni modata daga cikin ku wasa'ati da yalwar arziki an yutu ulil qurba su ce ba za su taimaka wa ƴan uwa na kusa ba wal masakina da miskine wal muhajirin da wanda suka hijira wato su ce ba za su taimaka musu ba wanda suka hijira fi sabila ba su taimaka musu ba aka ce wannan a ta sauka kan Abubakar ne yayi ranzuwa Allah ya fiku ala musahu wa hu ibn kalati wasu suka ce dan mansa ne ya sheke taimakon sa sai ranzuwa ba zai sake taimakon sa ba shine Allah ya ce to kada ai ranzuwa a haka mun gane ko walaya atali ulul fadli kada ulul fadli masu hannu da shuni minku a cikin ku wasu ati da yalwa arziki walaya atali kace rantsuwa su ce wato al wato ko Allah yi utuli ulul Allah yi uti ulul qurba cewa ba za su taimakawa wato ƴan uwansu na kusa ba ko miskine ko muhajirai wanda suke hijira na dauka addinin Allah wato saboda wai lima kaza fil ifki saboda abin da suka riga wato suka kusa a cikin sanar daga cikin wannan maganganu na ƙarya wato shine Allah sai ya ce masa lalle kariye wannan wato da yawa malakacin sabon manzo Allah sun yi rantsuwa cewa su ma kowa ya ce duk wanda ya ji bakin wani wanda yake taimaka masa ba zai sake taimaka masa ba da yawa ma sun yi wannan rantsuwa ba sai yana Abubakar kade ba da yawa ma sun ce ai wani ma ya faɗa to wani ma ni ba ni ba shi wani ma ya magana wani ma ni ba ni ba shi inda zaka san su sabon manzon Allah akan manzon Allah da addini kowa ma za su yi rabuwa da shi yawa wannan dan kanin sayyidina Abubakar ne dan umarsa amma ce wallahi ba zai saki taimakonsa ba sai ne Allah ya ce to kar kai haka saboda haka su addini suka zaba wato sama da kowa shine wato cewa kada su rantsuwa Allah ya tasaddaku alaman takallabi bi shay'in min al-ifki kan su ce za su rantsuwa ma dama mutun ya tuba shikenan ai Allah ma ya yafi balle kuma kai saboda ka tunda Allah ya yafi to kai ma ka yafi shine Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu su yafe su rangwame su kauda kai Allah ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku din ba ku so Allah ya gafarta muku ne tunda kuna so Allah ya gafarta muku to a tunda Allah ya yafe musu ku yi hakuri kuma ku yafe musu wallahu ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne rahim mai jin kai ne ga mu me sai sai na Abubakar ya ce bala yace hakika haka ne ana uhibbu an yaghfira Allahu li ina so Allah ya gafarta ni saboda haka ni ma na koma hidima wa musahu malam yace waraja ila musahu ma kana yafiku alai abinda ya saba bashi na daga binci shi gabar ce maka masa Allah yake cewa ان الذين يرمون المرسلات
بذافنات المؤمنات يؤمنون في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم
وبنجي yake cewa ان الذين يرمون المرسلات lalle wadanda suke jifan katangaggu wato algafilati rab kananu wanda ba san hawa ba ba san sauka ba basan magana na zina ba babu ita a ransu babu ita a tunaninsu amma suke jifan su da wannan alfasha din sune almu'minati mu'minai daga cikin mata wanda sun imani da Allah sun imani da manzon Allah to waɗanda suke irin wannan aikin Allah ya ce lu'inu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya ya tsine musu a lahira Allah ya tsine musu a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a ranar lahira wace rana ce
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
وبنجي yake cewa kamar mai tambaya yace wace rana ne ranan da Allah madaukakin sarki wato zai sa su a cikin azaba mai girma Allah yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum a ranar da harsunan su zasu yi musu sheda wa aidihim da hannayen su wa arjuluhum da kafafun su bima kanu ya'malun bisa abin da suka aikata cikin maganganun su da aikin su Allah zai musu wannan azaba ranan alkiyama yawma idin a wannan rana
wasihimullahu dinuhumul haq wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin
yawma idin a wannan rana da Allah zai yi wa mutanen da suka jefina na Aisha da zina Allah zai musu babbar azaba a wannan rana Allah ya ce yuwafihimullahu dinuhumul haq a ranan nan Allah zai cika musu sakamako na gaskiya sakamakon laifin su turun za a cika musu waya amaluna waya alamuna za su san a wannan rana annallahu wal haqqul mubin lalle Allah gaskiya ne wato kuma shine gaskiya bayyanannen gaskiya haisu haqaqa lahum jaza'ahu domin a wannan rana za su tabbatar da samun sakamakon da Allah zai musu bisa abin da wato suka jingina wannan babbar baiwa Allah wato a gargashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai na'am
الكبيسات للكبيسين والكبيسون للكبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم magfiratun wa rizqun karim.
Ubangiji yake cewa, malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladhina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim yawma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqu mubin. Aka ce duk wanda yi wato ya jefuna na Aisha ba a nuna anan an karbi tubarsa ba, ba a nuna anan an karbi tubarsa ba, mun gane ko? Yawwa. Amma wanda wato shi kuma taimakawa ya wajen yada magana, to su ne wa'incan da aka yi magana su a baya, amma wanda shi ya kirkiri abin ya je ya fada, to ba a nuna an karbi tubarsa ba. Saboda haka Ubangiji ce al-kabithatu lil-kabithina, ai wato al-kabithatu miyagun mata da miyagun maganganu sun dace da lil-kabithina miyagun wato mazaje, wal-kabithuna miyagun mazaje da miyagun maganganu sun dace da lil-kabithati ga miyagun mata. Mana kenan mummuna da mummuna. Ai yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na zababban Allah, wanda Allah ya tsarkake shi, ya zabe shi, ya aiko shi annabi, ya bashi annabta, ya aiko shi manzo, ulul azmi minar rusul, ya bashi alqur'ani, yanzu wannan ya hada shi da mummuniyar mace? Wannan ya dace? Shi yasa Allah ya ce to ai al-kabithuna lil-kabithati, du mummuniyar mace babu abokin hadinta sai mummunan namiji. Kenan wannan kadai ya isa dalili cewa Allah ta'ala ya nuna na Aisha wato tsarkakekkiya ce bisa abin da suke ake jingina mata. Saboda mi? Saboda al-kabithatu lil-kabithina, mummuna dai Allah ya ce dama abokin hadinsa mummuna. Yace wa tayyibatu lit-tayyibin, tsarkakakkun mata da tsarkakakkun maganganu su kuma sun tabbata lit-tayyibina ga tsarkakakkun mazaje. Yake cewa wa tayyibuna, tsarkakakkun maganganu da tsarkakakkun mazaje su kuma sun tabbata lit-tayyibati ga tsarkakakkun mata. Saboda haka in dai hanna na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, to da wayannan aya sun ayoyin sun tabbatar mana cewa na Aisha tsarkakekkiya ce, domin Allah ba zai hada manzon Allah wato da mummunan iri ba. Ubangiji ya ce ulaika, waɗannan at-tayyibuna da at-tayyibat din nan, wato ita ce nana Aisha da Safwan, Allah ya ce mubarra'una mimma yaquluna, kubutattu ne bisa abin da kuke jingina musu, wato bisa abin da ake jingina musu na wato mummunan ɗabi'a, shine ai al-kabithuna wal-kabithatu minan nisa'i fi. Da nana Aisha da Safwan ba sa daga cikin al-kabithatu lil-kabithina, da al-kabithuna lil-kabithatu ba sa ciki, su suna cikin at-tayyibatu lit-tayyibina ko at-tayyibuna lit-tayyibati. Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaquluna, waɗannan kukwatattu ne daga abin da kuke fada. Allah ya ce lahum magfiratu, suna da gafara ta musamman a wajen Ubangiji, wa rizqun karim, da arziki kuma wanda yake na karimci shine wato gidan aljanna. Mala yake cewa wa qad iftakarat Aishatu bi ashiya'in, nana Aisha wato tayi alfahari da abubuwa, minha annaha khuliqat tayyiba, wannan ayan ta nuna cewa nana Aisha Allah ya halice ta tsarkakekkiya, wa wa'adat magfiratun, Allah ya yi mata alƙawarin gafara, sannan kuma ga arziki mai karimci shine gidan aljanna. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, daga nan ya kamata kuma mu tsaya, ya kamata mu tsaya saboda lokacin yayi. To mu karanta, bismillah.
Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun.
Ay lam tajidu,
wa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzana lakum, wa in qila lakum irji'u farji'u wa adzaki lakum wallahu bima ta'maluna alim.
Assalamu alaykum.
Laysa alaykum junahu an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
An karanta. To alhamdulillah, na bude nan abinda mu karanta daidai. muna roƙo Allah ya karɓa mu da ya bamu lada wanda ba kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana.